Wake maganan Falcon a gurin da akwai en Super Eagle. Ni na kowa ne kuma kowa na wane to me that is simple. A da give them 112 fresh boy a da kina ba tattoo a da kill show kuma a da kill beat too. Ina balling whenever I want to. Duk inda ka ganni just feel free. Ba ni da issue ban da easy. Haka nake hobby dina ne shi yasa jama'a suka ganda su ce to ai ga mutumina mama's boy mutumina mutumina mama's boy mutumina Gumina, mama's boy, Gumina, Gumina, mama's boy, Gumina. LS to the V, Nene, mama's boy. I know like trouble, bana, tapa what you know be my own. I de keep it on a low key with the little I have, I de enjoy. When the fans see now, sicky, so, Nishi, Naki, don't pass the joy. You are yada, the money, mother, the matter, the company, Nani, had a soul for V. And come in a key, it doesn't have a cut, a look at China, Saint Chi, to Gashi. Mutumina, 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 do ya ne. Mutumina, 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 do ya ne. Sis che mungo mai dede, sana feeling dina chicken pepe. Say che tu na gode, anytime you need me I go de. Nde kuka gani, just feel free. Ba ni de issue, ban de easy. Haka neke hobi, dina ni shiasa. Nja ma azika gani, sis che tu aiga. Mutumina, mama's boy. Mutumina, mutumina, mama's boy. Mutumina. Gumina, mama's boy. Gumina, gumina, mama's boy. Gumina, mutumina, 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 do ya ne? Mutumina, 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 do ya ne? Sis che mungo mai dede, sana feeling dina chicken pepe. Say che tu na gode, anytime you need me I go de. Nde kuka gani, just feel free. Ba ni de issue, ban de easy. Haka neke hobi, dina ne? Shiasa njama asuka gani, sis che tu aiga. Mutumina, mama's boy. Mutumina.